Gidauniyar Dangote Group ta soma rabon kayayyakin abinci kyauta ga masu azumi da kuma ke zaune a sansanin ƴan gudun hijira a jihar Borno. Wannan gidauniya dai ta ce za ta raba waɗannan kayayyakin abinci ne kyauta ga waɗannan mutanen da rikicin Boko Haram ya daidaita da kuma yanzu haka ke samun mafaka a sansanin ƴan gudun hijira. Kayayyakin abincin dai ya hada da sigari da shinkafa da taliya da indomie da man girki da magi da gishiri da dai wasu kayayyakin buƙatu irin na yau da kullum. Kuwa makon jiya ma dai sai da wannan gidauniya ta korin bada naira biliyan 2 ga al'umman rikicin Boko Haram daidaita a jihar Borno, wanda gwamnatin jihar Borno Honorable Kan Shatima ce za su bika buƙatun su ne ga gidauniyar kamar haka.
Internally injected to the foundation and the members of the foundation for this show of support to our people in these trying times.
Gwamnan ya ji soma ne ga yabawa wannan gidauniya game da wannan tallafi da take wa al'umman jihar Borno, musamman ma wannan lokaci da suke buƙatan irin wannan taimako.
Inshallah, the 2 billion naira pledge by the foundation, inshallah, will be judiciously utilized for the good of the people in the areas of health, education, and gender empowerment.
Yace kuma idan Allah ya yarda, wannan naira biliyan 2 da gidauniyar Dangoten ta yi alƙawarin ba al'umman jihar Borno an yi amfani da shi ta hanyar da ya dace, kamar abin da ya shafi harkokin lafiya, ilimi, da kuma tallafawa mata.
We will only give the list of the projects that we intend the foundation to support. We do not want to be given a dime out of the money. We do not want the funds to be channeled from the Borno State Government.
Yace don kuma muka maika musu abubuwan da muke so wannan gidauniya ta taimaka, ba ma so su ba mu ko sistin kwabo, ba ma kuma so a aiko wannan kuɗi ta hannun gwamnatin jihar Borno. Muna so ne su yi ma al'umman mu ayyukan da ya dace, kamar da suka alƙawarin taimakawa. Malama Zuwai Raisufu, kai ta wace ci shugaban wannan gidauniya, wanda kuma ta mika kayayyakin tallafin ga gwamnatin jihar Borno.
To wannan farawar distribution ɗin na fara rabon ne wannan. An fara rabon su, mun shirya committee tare da mu, za mu shirya a ci gaba da rarraba abincin kenan. Cikin Duguri da cikin sauran LGAs na. So mun kawo trucks
manyan loli
106 da kawo. Abinda ke cikin wannan family iyalai 30,000 za su samu, kowanne ta samu buhun shinkafa na 50 kg, a carton kwanan spaghetti, kwanan noodle, kilo 10 na sukari, gishiri, akwai masara kuma da gero da ke. So yanzu so far cikin tsibirin 106 da ya kamata su zo na 43 har sun zo. To shi ne mun fara rarraba tun da azumi har an fara.
Kamar wannan taimako da kuka bada a cikin wannan biliyan 2 da Dangote alƙawari ne ko kuma wannan daban ne?
A'a, wannan daban ne.
To ko ya mutanen da aka mika wannan tallafi cikin wannan wata ke ji?
To ku nawa ne yanzu a gidan?
Mu 10,000.
Da kuke ci gaba da wannan taimako da Dangote?
A'a, mun goda sai Allah ya ja masa lokaci, Allah ya bashi zaman lafiya.
Wanda mai dai ka samu ne?
Alhamdulillah, mun na samu shinkafa buhu daya da shi kuma sauye fita buhu daya da kuma haka da indomie ba buhu daya da kuma spaghetti buhu daya da kuma gishiri abin nan ko shi ba
duka da sauran
guda biyu da sauran ko abubuwan da ba zan iya lissafa ba ga hinan jama'a sun gani.
To kamar kun taba samun irin wannan taimakon ne
kafin wannan zuwa nan? Ba mu taba irin samun wannan taimakon ba, sai dai a wannan gwamnati muka samu wannan taimakon
da shi kuma cikin azumin watan Ramadan.
Da kuma cikin watan Ramadan mun gode.
Wannan iyalin ka ne?
Wannan iyalin.
Wannan naki ne? Ɗayan ki nawa ne? Ɗayan ki 14. Ga shi da mai ji ka samu. To yanzu wannan naki da shi.
Sai dai jama'a da dama, musamman ma 'yan gudun hijira ke tsugunne a sansanoni daban-daban, na ci gaba da kokawa ne na karancin abinci, musamman ma wannan lokaci na watan Ramadana da suka ce akan basu abinci ne su guda kawai sabanin su biyu da akan basu a watannin baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.